أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 26 غواتن جماد الأولى Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wadda ta yi daidai da 31 ga watan 12 shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatu min at-Tarikh littafi ne na babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 35 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun tattauna a daidai gabar da malai yake cewa ainal haqqu fi ma waqa'a bainas sahaba a ina gaskiya take game da abinda ya faru tsakanin sahabbai karkashin wannan gaba mun tattauna cewa sahabbai sun kasu kashi uku musamman akan yakin Jamal da Siffin akwai wanda suke ganin ainihin wato dacewar ra'ayin Sayyidina Ali akwai kuma wanda suke ganin dacewar ra'ayin Muawiya akwai kuma wanda suke ganin rashin dacewar yin yaki da aka ba sa tare da ra'ayoyin nan na waɗannan manyan sahabbai guda biyu akan ayyaki da aka su suka ja gefe to a tattaunawar da muka yi shine duk da cewa a dukkan mas'alolin nan na Jamal da na Siffin in an kasa wato mas'alar gida 100 kusan Sayyidina Ali yana da kaso mafi tsoka ko kaso mafi yawa a gaskiya cikin al'amura amma ba shi bane yake da gaskiya 100% kamar yadda muka tattauna wayanda suke da gaskiya ko kuma wayanda suka fi zama akan daidai 100% sune wayanda basu shiga yakin Jamal ba basu shiga yakin Siffin ba wayannan sune suka cancanci a jingina musu gaskiya 100% amma an ka cire su tsakanin bangaren Sayyidina Ali da bangaren Muawiya to kaso mafi yawa na daidai yana tare da Sayyidina Ali kaso mafi ainihin yawa na kuskure yana bangaren Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu kuma duk mun ji dalilan da suka sa hadisan sun nuna haka sannan shi kansa Sayyidina Ali radiyallahu anhu maganganunsa sun nuna cewa ya yarda cewa akwai rashin jin dadi kuma akwai yan kurakurai game da wannan yaki da ya faru domin ya nuna cewa da ya sani da bai yi wannan yakin ba da ya sani ina ma ya mutu sama da shekara kaza musamman lokacin da ya ga wasu cikin manyan sahabbai an kashe su a waɗannan fitintunu guda biyu amma game da yakin Nahrawan wannan babu sabani tsakanin sahabbai duk sun yarda wato da ra'ayin Sayyidina Ali kuma suna tare da ra'ayin Sayyidina Ali bal shi kansa Sayyidina Ali shine akan daidai 100% kuma bai yi nadama ba ko da na sanin abin da ya faru na yakar yan Khawarij a Nahrawan na fata an gane wannan shine mauqifin sahaba ainihin wato fima waqa'a bainahum ko ko kuma ka ce alhaqu fi ma waqa'a bayna sahaba. To bayan wannan tattaunawa sai muka shiga cikin fasali na biyar, inda muka shiga khalifanci mai dan gajeren zango shine khalifancin Amirul Mu'minin Al-Hasan bin Ali, wanda gaba ɗaya dududu ƙasa da shekara ɗaya yayi khalifancin ya gama, daga shekara ta 40 zuwa cikin shekara ta 41. Sana'a wannan fasali mun dan karanta kaɗan daga cikin tarihin Al-Hasan bin Ali, inda muka ce ya auri mata da dama kamar yanda ya kuma saki mata da yawa. Amma daga cikin matansa dai akwai Khawla bintu Manzur, akwai Ummu Bishr bintu Abi Mas'ud, akwai kuma Ummu Ishaq bintu Abi o bintu Talha bin Ubaidillah. Wannan su ne ainihin wato matansa, duk da cewa yayi aure-aure da yawa. Sannan kuma yana da ƴaƴa kamar guda maza guda goma, sannan mata biyu, akwai Al-Hasan, Zaid, Talha, Hussein, Abdullah, Abubakar, Abdurrahman, Al-Qasim, Amr, Muhammad da kuma Ummul Hasan da Ummu Abdullah. Sayyidina Al-Hasan yana da falaloli masu tarin yawa, amma kaɗan daga cikin falalarsa akwai hadithin da Abubakar ya ruwaito, yace yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana akan mumbari, wato Al-Hasan yana gefansa, wani lokaci ya kalli mutane, wani lokaci kuma ya kalli Al-Hasan. A cikin hudubar annabi yake cewa ibni hadha sayyid wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atayn min al-muslimin. Manzo Allah ya jinjina wa Hasan tun yana dan karami, annabi ya kalle shi yake yin inkiya zuwa gare shi wa jama'a, cewa su gane cewa Al-Hasan din nan akwai wani al'amari muhimmi game da shi, akwai wata daraja da wata falala da ke tattare da shi, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa za a samu rashin jituwa, za a samu wasu fitintunu tsakanin sahabbansa ko tsakanin musulmi, kuma Al-Hasan shi Allah ta'ala zai amfani da shi wajen warware wannan tankiya da kuma wannan takaddama da ta kaure tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan lalle falala ce, domin annabi da kansa ya ce ibni hadha sayyidun, ka gani. Sannan akwai hadithin Usama bin Zaid, yace annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ruko shi da Al-Hasan, yake cewa ya Allah ina kaunar su, Allah ka kaunace su. Wannan ita ma daraja ce da falala ta Al-Hasan, musamman wato ga Al-Hasan ga Usama, to amma musamman shi Al-Hasan din. Sannan akwai hadithin Uqba bin Al-Harith, yake cewa wata rana sayyidina Abubakar ya dauki Al-Hasan yake danyi masa tawai, yake cewa bi abi shabihun bin nabi laisa shabihun bi Ali, yake cewa fansar mahaifina wannan yaro ya fi kama da annabi sama da kamanceceniyarsa da Aliyu. To kaga kamanceceniyarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ita ma falala ce. Aliyu yana zaune kuma yana dariya. Wannan shine takaitaccen abinda muka karanta game da falalar Al-Hasan. Sanar rasuwar Al-Hasan, Al-Hasan ya rasu bin Ali, wato a lokacin khalifancin ko lokacin shugabancin Muawiya bin Abi Sufyan a shekara ta 49 wato bayan hijira, a ƙarƙashin wato guba da aka bashi ya sha. Allahu a'lamu, wanda ya bashi gubar ba a sani ba, tunda har zuwa abin nan duk da cewa an jingina zuwa ga wata mata cikin matansa, ana ganin ita ce ta bashi wannan guba din, wadda ake kira ainihin wato Ja'adatu bintu Al-Ash'ath. Sai dai hadithin da ya zo da cewa ita ce ta shayar da Al-Hasan wannan poison, hadithin bai tabbata ba ta fuskar isnadi. Shi kansa Al-Hasan din dab da zai rasu dan uwansa Hussein ya zo yake masa tambayar wane ne ya bashi wannan guba din. To sai yake cewa ba zai gaya masa ba, domin yana tsoron kada ya gaya masa ya je ya farwa wanda ba lalle shi ne ya bashi ba, zato ne ya je ya kashe wa wanda yake kubutacce bai cancanci kisa ba. Da haka ya fi yadda da wanda ya masa hakan a bashi Allah ta'ala ya daukan mafansa a kansa. Ina fata an gane. To wannan sai kuma muka shiga mabahasi na biyu, khalifanci ko mubayar da aka yi wa Al-Hasan bin Ali, wato bayan kashe mahaifinsa sayyidina Ali radiyallahu anhu, mutanen Kufa sun haɗu sun yi wa sayyidina Al-Hasan mubaya'a. Sannan kuma ya fita bayan an yi masa mubaya'a din zuwa Kufa, wato daga Kufa zuwa Sham, dan yaje ya samu sayyidina Muawiya su samu daidaito a haɗe kan al'umma maimakon wannan rarrabuwar kai da ake da shi. ya je domin ainihin wato ya jawo su tattauna da Muawiya, Muawiya ya sallama ya yi mubaya'a dan ya zamto al'umma musulmi ta dinki. Al-Hasan bin Ali ya je yayi maslaha da Muawiya, sannan kuma al'amuran musulmi sun dunkule guri guda. Kusan muna cikin wannan lokaci yace mana ko? To bari mu tashi daga wannan gaba din. Al-Hasan qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Al-Hasan ibn Ali yusalihu Muawiyata wa yajtami'u amra al-muslimin. Yanzu zamu tattauna game da inda aka samu Al-Hasan bin Ali yaje yayi maslaha suka yi sulhu da shi da Muawiya, al'amarin musulmi ya dunkule guri guda. Kharaja Al-Hasan ibn Ali wa fi niyyatihi as-sulh. Al-Hasan bin Ali radiyallahu anhu ya fito daga Kufa ya nufo Sham, amma abinda ya kudurce na niyya a zuciyarsa shine sulhu. Wa kana la yuhibbu al-qitala, domin shi Al-Hasan dama can baya san yaki. Bal innal hasana, bal ma shi Al-Hasan kana mu'aridan li khuruj Ali bin Abi Talib, ya bujirewa fitowar da Sayyidina Ali bin Abi Talib yayi li qitali ahli Sham, ma'ana shi baya goyen bayan fitowar da mahaifinsa Ali bin Abi Talib yayi zuwa Sham domin yakar mutanen Sham. Kamar yadda ka koma za ka ga hadithin Abdurrazzaq a cikin Musannab ya kawo shi mujalladi na 5 shafi na 462. Wa kana min alamati iradatihi lisulh, ya kasance daga cikin alamomin da zaka gane Sayyidina Al-Hasan yana nufin ko yana niyyar a zo ai sulhu, annahu azala Qais bin Sa'id, azala Qais ibn Sa'id ibn Ubadah anil qiyada. Farkon abin da yayi da za a taho karkashin jagorancin sai ya tube Qais bin Sa'ad bin Ubadah anil qiyadati daga jagorancin tawagar. Waja'ala al qiyadata yadanka jagorancin biye da Abdullahi bin Abbas a hannun Abdullahi dan Abbas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma. Allah ya kara musu yadda. To wannan canjin da ya fara yi aka gano cewa ba fitina ko yaki ya zo yi ba, ya zo ne dan neman maslaha da shi da ainihin mutanen Sham, mutanen Sayyidina Muawiya. Fa'anil Hasan al-Basri, an karbo daga Hasan al-Basri kale yace, lamma sara al-Hasan bin Ali radiyallahu anhu ila Muawiya bil kata'ib, lokacin da al-Hasan bin Ali ya tafi wajen Muawiya bil kata'ib da rundina mai girma, shine kata'ib katiba wato babbar rundunar yaki. Qala Amru bin al-As li Muawiya, to sai Amru bin al-As yazo ya fada wa Muawiya, ara katibatan la tuwalli hatta tudbira akhiruha. A wata ruwayar yake cewa hatta taqatula aqarna wato aqara wato aqaranaha, eh hatta taqatula aqaranaha, ma'ana sai Amru bin al-As ya ce wa Sayyidina Muawiya, ara katiba, naga wata babbar rundunar yaki ta taho garin nan ko ta taho kasar nan, la tuwalli, karka bada baya, karka juya da baya, hatta tudbira akhiruha, har sai ta karshen waccan rundunar ta juya da baya, ma'ana in ba su ne duk yanda za a yi kar a gudu, karka juya baya, karka gudu har sai in su suka juya baya, ma'ana shine ma'ana ra'a katibatan ko ara katibatan, yace naga wata rundunar yaki, amma abinda nake bada shawara la tuwalli, kar ya zamto kai ne ka juya mata baya, karka gudu, hatta tudbira akhiruha, har sai ita karshenta ya juya baya. Qala al-Hasan al-Basri, al-Hasan al-Basri yake cewa walaqad sami'tu Aba Bakr yaqul, walaqad sami'tu Aba Bakr yaqul, yace naji Abu Bakr yana cewa, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya khutubu, yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin khutuba, idh jaa al-Hasan, sai ga al-Hasan jikansa ya zo, fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi yace, ibni hadha sayyid wa la'alla Allah an yusliha bihi bayna fi'atayn min al-muslimin, yace wannan jika nawa shugaba ne, ina fatan Allah ta'ala ya sulhunta wasu manyan rundunoni ko tawaga guda biyu daga cikin musulmi da shi. Wannan hadithin mun karanta shi Imam al-Bukhari ya fitar da shi kitab Fadail as-Sahaba babu manaqib al-Hasan wal-Husayn, hadithi na 3,000. بقوي دا أربعين دشدا. وعن الزهري قال عن كربودة إمام الزهري قال يتي أرسل معاوية إلى الحسن تدعك زو سيدنا معاوية يا تورا والحسن وسو كيلانسا سجس تتونادشي سجم كسودنسا سجمينين من فرس ميزوي to lokacin da ya aika wa sayyidina al-Hasan ya aika masa sijillan wani littafi wata takarda qad khutima wanda an yi mata stamp fi wato an yi mata stampi fi asfalihi a can kasa kasan takardar sai sayyidina Muawiya ya rubuta a jikin takardar cewa uktub fihi ma turidu fa huwa laka ka rubuta duk abin da kake so shi ma wannan tattaunawar tana da tsawo sosai kamar yanda ka koma cikin littafin tarihi za ka ganta an samu tattaunawa na cewa ya janye wa sayyidina Muawiya shi kuma yace ya taho da jama'a da yawa kuma gashi da ya faffaɗi uzurrukansa da dalilansa daga ƙarshe dai a dunkule suka yi maslaha akan cewa duk abin da yake so da kuma sauran jama'a da suka taho tare da shi duk za a biya wannan bukatun shikenan dan al'amari ya dunkule a zamto an samu maslaha saboda wancan hadithin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a baya dan haka sai sayyidina Muawiya a jikin wannan sijil littafin da aka yi wa ainihin stamp a ƙasa sai aka ce sayyidina al-Hasan ya rubuta duk abin da yake so na yarjejeniya da abubuwan da yake so a yi masa da abubuwan da yake ganin in an yi su al'amura za su zamto sun daidaita kuma tafiya ta dunkule an ci gaba da tafiya fa qala Amr ibn al-As Amr ibn al-As shi kuma yana da ra'ayin shawarar yace bal nuqatiluhu yace a kawo shi ma mu yake shi tunda shi ma ya taho da wannan babbar runduna yaki yazo yi to mu ma kawo mu yake shi fa qala muawiyatu sayyidina muawiya yace qala az-zuhri imamu az-zuhri yace wa kana khairar rajulaini ya kasance shine mafi alherin waɗannan mutane guda biyu a wannan matsaya din ma'ana tsakanin ra'ayinsa da na Amr ibn al-As to shine mafi alheri ra'ayinsa kar a yaki shi Amr ibn al-As yana ganin in har yaki suka zo kawai a yaki shi kuma sayyidina Muawiya ba shi da ra'ayin yaki a wannan lokacin shi kuma baya son a yaki sai yake cewa ala rislika ya Abu Abdullah sai yake cewa ka bi a hankali ya kai Abu Abdullah ma'ana wato alkunya ce ta Amr ibn al-As fa innaka la takhlus min qatl haula hatta yuqtala adaduhum min ahli sham yace ina so ka sani la takhlusu ba za ka taba kuuta ba za ka fita daga kashe waɗannan ba har sai an kashe irin adadin waɗannan mutanen cikin mutanen Sham ma'ana asara ce ta rawuka za a yi da yawa in ka ce ayyaki sun taho da runduna da yawa to in kaga an gama da su to sun kashe irin wannan adadin cikin mutanen Sham to menene ribar su an kashe su ko an kashe adadi mai yawa mu ma nan an kashe adadin mu mai yawa can musulmi nan musulmi duk azo kuma ai ta hasarar rawuka ai ta hasarar rai yake cewa ka kula da kyau fa innaka kasani la takhlusu min qatl haula ba za ka fitar salin alin ka kubuta da kashe waɗannan kawai zamanto an kashe su ba hatta kasani har sai yuqtala adaduhum irin wannan adadin nasu da aka kashe musu sai su ma an kashe su min ahli sham daga mutanen sham fama khairul hayati ba'da zalika to menene alherin wannan rayuwa bayan haka an zubar da irin wannan jini wannan tawaga ta su kace a yake su yanzu ka kaddara an kashe su kuma in an kashe su an kashe irin wannan adadin a mutanen sha me riba yake cewa fama khairul haya to me alherin wannan rayuwar ba'da zalika bayan irin wannan kisan kiyashi da zamu yi wa kanmu wa inni wallahi la uqatilu hatta la ajidu min alqitali buddun a wata ruwaya ma yake cewa ya zan yi da yara kanana da mata da aka kashe mazajensu ya zan yi da su kana da yanda za ka yi da su in aka gama yakin kaga adadin waɗanda aka kashe an kakkashe mazaje da yawa wasu suna da yaya wasu suna da mata wa inni da haka Muawiya sayyidina radiyallahu anhu yace wallahi la uqatil yace na rantsa da Allah ni ba zan yi yaki ba hatta la ajida min alqitali buddun har sai ya zama ba na ga babu makawa sai an yake amma indai da yanda zan yi in ga ba ayyakin nan ba to gaskiya zan yi ba na so ayyakin sai dan ya zama ba makawa sai an yake والتقى معاويه بالحسن بعد ذلك bayan wannan wakilci da ya turo aka tattauna al-Hasan ya fadi maganganun sa ya fadi sharuddan sa ya kuma tabbatar da za a cika masa wadannan alƙawura din da yayi da aka yi da shi to sai kuma suka samu haduwa da sayyidina Muawiya bayan an yi waccan tattaunawa وتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية بالخلافة دان هكا الحسن بن علي سي سوكا يجني وسيدنا معاوية يبان مسا كليفانش نافتانغاني يجني وسيدنا معاوية يبان مسا خليفانش فأصبح معاوية تدقلوك چند أكسا موانا مسلحة yanzu dai wanda mutane suka yi wa mubaya'a daga kufa ya taho a matsayin amirul mu'minin al-Hasan ne to shi kuma al-Hasan bayan tattaunawa ya ga maslahar ya janye wa sayyidina Muawiya ya zamanto shugaban gaba daya ya ga maslahar hakan ya fi zama maslaha wannan ya faru ne a karkashin wancan hadisin ibni hadha sayyidun ولعل الله ان يصلح به بين الفئتين العظيمتين من المسلمين kaga wannan hadithin ya tabbata mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata gashi al-Hasan ya ainihin wato yi maslaha ya kuma janye ya sauka kuma kamar yanda zamu karanta saukar al-Hasan bin Ali daga khalifanci da ya janye wa Muawiya daga nan aka dinke barakar da take faruwa ko ta faru tsakanin musulmi kaga waccan maganar ta tabbata ibni hadha sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi baina alfi'atayn min almuslimin daka fa asbaha muawiyata amiran lilmu'minin daga lokacin da akai wannan sai kuma sayyidina muawiya ya zama shine amirul mu'minin shine sarkin mu'minai wasummiya hadha al'am har ma aka sanya wa wannan shekara suna amal jama'a a wato shekarar haduwar kan jama'a amul jama'a shekarar da kan al'umman musulmi ya dinke guri guda na fata an gane wa kana hukumul hasan limuddati sittati ashhurin jagorancin al-Hasan wata shida ne kawai yayi bayan an yi masa mubaya'a ya zama khalifa da yi masa mubaya'a da zuwan sa su yi sulhu da sayyidina Muawiya ya janye wa sayyidina Muawiya wata shida dududu wata shida ne na fata an gane al-fasl as-sadis fasali na shida khilafatu amir al-mu'minin Muawiya bin Abi Sufyan khilafatu amir al-mu'minin Muawiya bin Abi Sufyan wato khalifancin sarkin mu'minai Muawiya dan Abi Sufyan radiyallahu an daga shekara ta 41 har zuwa shekara ta 60 shine ya share kusan shekara 20 shekara 20 ba kadan yayi kaga duk yafi sauran ainihin wato khalifofin ma dadewa al-mabhath al-awwal mabhathi na farko Muawiya radiyallahu anhu fi suturin takaitaccen tarihin Muawiya dan Abi Sufyan a cikin waɗannan sadarorin aslama Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu qabla abi Muawiya ibn Abi Sufyan ya riga mahaifinsa rasuwa ma'ana ya riga Abu Sufyan rasuwa fi umratul qada ya musulunta ne fi umratul qada a cikin shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umra ta ramuwa bayan an yi sulhu Hudaybiya an hana Annabi ya shiga cikin garin Makka ya je umra to ya koma to da shekara ta zagayo kuma sai ya dawo dan ya ramuwar waccan umrar da aka hana shi ya zo yayi shekara da ta gabata to wannan rama umara din ita ake kira umratul qada to a wannan shekara ta umratul qada a wannan shekara ne Muawiya bin Abi Sufyan ya musulunta fi sanati sabi'a min al-hijra lokacin shekarar Annabi sallallahu alaihi wasallam 7 da yin hijira zuwa Madina wa azhara islamahu amal fati amma kuma ya bayyana da musuluncin sa ne shekarar da aka fito Makka kenan ya musulunta a cikin shekara ta 7 daga hijira an fahimta ko ya kuma rike imanin sa amma ya bayyana da musuluncin sa ne a amal fati shekarar da aka yi fato Makka fato maka shekara ta 9 ko ta 10 bayan hijira ko to a wannan shi kuma ya bayyanar da addinin musuluncin sa ka koma cikin tarihul islam na imam az-zahabi ka duba zamanin muawiya bin abi sufyan shafi na 308 au azwajuhu wa auladu matan sayyidina matayansa da kuma yayansa akwai maisunu bintu bahdal al-kalbiya maisunu bintu bahdalin al-kalbiya wannan ɗaya ce daga cikin matan sayyidina muawiya wa anjabat lahu yazid wannan matar ita ce ta haifa wa sayyidina muawiya da mai suna yazid ta biyu akwai fakhitatu bintu qarazata al-munafiya fakhitatu bintu qarazata al-munafiya wannan ita ma ɗaya ce daga cikin matan sayyidina muawiya wa anjabat lahu abdurrahman wa abdullah ya biyu ta haifa masa abdurrahman da kuma abdullah ta uku akwai na'ilatu bintu umaratal kalbiya na'ilatu bintu umaratal kalbiya ita ce matar sayyidina muawiya ta uku wa mimma warada mun ji bi haifi ya da yawa saboda tun lokacin da ainihin wato aka wato soke shi da wannan wuka din ai mun karanta a baya ko yawa tun daga lokacin ya kamu da wato wata matsala da ya zamto ya daina haihuwa daga wannan ainihin wato sukar da aka yi masa da wuka wa mimma warada fi fadli radiyallahu an daga cikin abin da ya zo na falalar sayyidina muawiya radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa anhu game da sayyidina muawiya yace allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi yace allahumma ja'alhu hadiya ya Allah ka sanya wato sayyidina muawiya ya Allah ka sanya muawiya ya zama hadiyan shiryayye mahdiyan mai shiryarwa ko ka sanya shi ya zama hadiyan mai shiryar da mutane mahdiyan kuma shiryayye wahdi bihi ya Allah ka shiryar da mutane da jama'a da shi wannan hadithin duk da a cikin isnadin sa wasu malaman sun ce akwai dan maganganu amma dai malaya ka mana shi kuma hadithi ne wanda wasu sun inganta shi cikin malaman hadithi da haka wannan hadithin Imam Tirmidhi ya fitar da shi cikin Kitabul Manaqib babu manaqibi Muawiya a hadithi na 4113 wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadithi nabiyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace allahumma allim muawiyatal kitaba wal hisaba wa qihil azaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadithin shi ma yayi wa sayyidina muawiya addu'a yace ya Allah ka karantar da muawiya ka ilmantar da shi alkitaba alqur'ani wal hisaba da lissafi wa qihil azaba ya Allah ka tsare shi daga azaba kaga wannan ma addu'a ce wanda ya nuna falala ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mutun a gaba ya masa addu'a wannan ai falala ce da haka sayyidina muawiya shi ma ya samu wannan daukaka da wannan falala shi ma wannan hadisin malaman wasu malaman hadisi sun ce akwai dan maganganu a cikin isnadin wasu kuma sun inganta shi wannan hadisin shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi hadisi na mujalladi na 4 shafi na 127 wa an ummi haramin binti milhan qalat an karbo daga ummu haram bintu milhan Allah ya kara mata yadda wata sahabiya ce qala ta ce nama annabi sallallahu alaihi wasallam yawman qariban minni ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bacci ina kusa da shi thumma staiqadha sai manzo Allah ya farka yabtasimu yana murmushi fa qultu tunda bana nesa da shi ina kusa sai nace da shi ma adhakak ya ma'aikin Allah me kake yi wa dariya me yasa ka dariya qal manzo Allah ya ce unasun min ummati uridu alayya yace wata tawaga ce cikin al'ummata wata jama'a ce cikin al'ummata aka nuna min yarkabuna hadhal bahar al-akhdar zasu tsallaka zasu hau wannan tekun red sea ko al-bahar al-akhdar red sea kenan ba red sea ba, green sea kenan ko, green sea haka. Yace yace wata al'umma aka nuna, wata jama'a daga al'umma ta aka nuna mun, za su hau su tsallaka green sea kal muluki, kamar sarakuna alal asirrati akan karagal mulki, karagar mulki. Haka za su taka wannan green sea din, su tsallaka shi. An nuna mun su za su je yada da tallata wannan addini, za su bar inda ma har sun kai zuwa guraren da ba ma a iya tsallaka su, akwai kogi, sai sun tsallaka kogin su je su tallata addini. An nuna mu, da haka annabi ya tashi cikin farin ciki da murna, wannan addinin zai tsallaka ruwa. Za a samu cikin wasu cikin al'ummarsa su dauki dakon wannan addinin, su hau teku su ketare ta, su kai addinin musulunci can kasashe da nahiyoyin da suke sama, suke gaban ainihin wato Red Sea, abun nan Green Sea. Qalat Ummu Haram, sai ta ce fadu Allah an yaj'alani minhum. Kaji mace mai kaman maza, yaki fa za a je fa, addini za a je kaiwa, ta ce ya manzan Allah, roƙan min Allah ya sa ni cikin su. Fada alaha, nan take annabi ya mata addu'a. Thumma namat thaniya, annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake koma bacci na biyu. Fafa ala mithlaha, ya kuma yin irin abin da ya yi na farkon, ma'ana ya kuma tashi yana murmushi. Fa qalat mithla qawliha, ita ma ta sake masa tambaya kamar wancan magana ta farko. Fa ajabaha mithlaha, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata irin waccan amsar. Fa qalat, ta kuma ce udu Allah an yaj'alani minhum, tace ina roƙon, ina so ka roƙan min Allah ya sa ni a cikin su. Fa qala anti min al-awwalina, yace ke kina cikin na farkon ai tun a addu'a farko kin shiga. An gane ko? Fa kharajat ma'a zawjiha, kuma akwan a tashi Allah ta'ala sai da ya nuna wa Ummu Haram wannan abin ya tabbata. Tace wata rana fa kharajat ma'a zawjiha Ubadah bin Samit ghaziyan, wata rana sai gashi ta fita tare da mijinta Ubadah bin Samit wato ghaziyan yaki. Awwala ma rakibal muslimuna al-bahra, a karan farko da musulmi za su hau teku su tsallaka su je jihadi. Ma'a Muawiya, kuma tare da sayyidina Muawiya. Falamman sarafu min gazwihim, lokacin da ma suka dawo daga wannan yakin kafili ne suna masu dawowa. Fanazalu shama, sai suka sauka a ƙasar Sham. Faqurribat ilaiha dabbatun, sai aka kawo mata dabbata litarkabaha, dan ta hau. Fasara'atha, to wannan dabbar ta tace ta kayar da ita, fa mata shine sanadiyar mutuwarta. Kaga wannan a cikin wannan hadithin ko wannan kissa shi ma akwai falala da darajar sayyidina Muawiya. Kenan wa'incan da annabi ya ce unasun min ummati uridu alayya yarkabuna hadha al-bahr al-akhdar kal muluki ala al-asirra, kaga kai tsaye da su Muawiya ake. Kuma ko kace da Muawiya ake, domin wane ne ya jagora lokacin sayyidina Abubakar, Umar, Uthman, Ali har da Al-Hasan din, duk haka bai faru ba. Ba a samu kaiwa a hau kan wannan green sea din ba sai zamanin Muawiya. Da haka a cikin wannan akwai manqaba, daraja da falala ta sayyidina Muawiya radiyallahu anhu. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin Kitabul Jihad was-Sirah was-Siyar, babu fadli man yusra fi sabilillah, sai kawo shi a hadithi na 2800. Qala al-Muhallab bin Ahmad al-Andalusi, al-Muhallab bin Ahmad al-Andalusi ahadu shurrah al-Bukhari, ɗaya ne daga cikin masharhanta na Imam al-Bukhari, ma'ana tsaye daga cikin, ɗaya daga cikin masu yin sharhi ga littafin Sahih al-Bukhari. Fi hadha al-hadith, a karkashin wannan hadithin yake cewa manqabatun li Muawiya, wannan hadisin kai tsaye akwai nuna daraja da falala ta Muawiya. Li annahu awwalu man gazal bahara, domin shine farko cikin sahabbai wanda ya tsallaka teku yaje yayi jihadi. Ka koma cikin Fathul Bari mujalladi na 6 shafi na 120. Su'ila ibn al-Mubarak an Muawiya, an tambaya Abdullah ibn Mubarak game da sayyidina Muawiya. Faqala, sai ce madha aqulu, me kuke so in ce? fi rajulin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya gode masa manzon Allah ya dago daga ruku'u yace sami Allahu liman hamida fa qala muawiya muawiya yace rabbana walakal hamdu shine wanda aka ce wani sahabi ya faɗi wata kalma wato mala'iku wajen 30 da doriya suna rububin waye zai fara rubuta ta ashe ka ga sayyidina muawiya ne annabi ya dago da sami Allahu liman hamida shi kuma yace rabbana walakal hamdu kuma ta zama sunna ta kaririya na fata an gane ta zama sunna ta kaririya annabi yace sami Allahu liman hamida sai sayyidina muawiya yace Allah rabbana lakal hamdu ka duba al-bidaya wa an-nihaya mujalladi na 8 shafi na 130 wa qila li ibn al-mubarak an tambayi abdullahi ibn al-mubarak ayyuhuma afdalu wai a cikin waɗannan mutane bi wa yafi falala ayyuhuma afdalu huwa am umar bin abdul aziz a cikin su su bin nan wai wa yafi falala shin muawiya shi yafi falala ko kuma umar dan abdul aziz فقال ابن المبارك يجي لتراب في من خيري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز ابن المبارك يجي كورة دمعاوية يشاكا أحنشنسا وجنغغر ميا دجهادي تارد منزان الله wannan kura tafi abdul wato wato wannan Umar bin Abdul Aziz wa zai hada kurar hancin Muawiya da yayyaki yayi gogormaya tare da manzon Allah kurar da ya shaka a hancin sa tafi Umar dan Abdul Aziz wannan shi ma ka duba al-bidaya wa an-nihaya mujalladina 8 shafi na 130 wasu ila al-mu'afa ibn Imran an tambayi المعاف بن عمران ايهما افضل شيما kai masa irin waccan tambayar wai wane ne yafi falala a cikin su muawiyatu am umar bin abdul aziz shin muawiya shine yafi falala ko kuma umar dan abdul aziz shi yafi shi falala faqadiba المعاف بن عمران sai ya fusata wa qala lis-sa'il sai ya ce wa mai tambayar ataj'alu rajulan min as-sahabati mithla rajulin min at-tabi'in muawiyatu sahibu wa sihru wa katibu wa aminuhu ala wahyi yace in ban da kai ina aka taba irin wannan gwajin ya zaka hada ka sanya a cikin ma'auni ka sa mutumin da yana cikin sahabban manzon Allah ka sa shi a magwaji da ma'auni irin na tabi'ai waɗanda su kuma suna ƙasa da sahabbai Muawiyan nan fa sahabun manzon Allah ne sirikin manzon Allah ne sakataren manzon Allah ne amintaccen manzon Allah ne wajen rubuta wahayi kuma da wa zaka iya kwatanta shi da wani cikin tabi'ai wannan ka duba al-bidaya wa an-nihaya shi ma dai mujalladi na 8 shafi na 130 وقال ابن ابي مليكه ابن ابي مليكه شي ما ياتي قيل لابن عباس ياتي ان تنبيه عبد الله دان عباس هل لك في امير المؤمنين معاويه شن بذاك دني مغانا با بذاك جي كايو معاويه بن ابي سفيان امير المؤمنين مغانا با فانه ما اوتر الا بواحده شي فاندي زي وتري ده ركعه ده يكي كجي كدني مسا مغانا منا ya kamata ai wata rana ai wuturi da uku wata rana ai wuturi da biyar wata rana amma ma autara illa bi wahida in dai zai wuturi daya zai faqal abdullahi dan abbas yace innahu faqihun yana sane akwai madogara da ya dogara da innahu kar ku dauka muawiyan wani haka haka faqihun masanin addini ya san addini kaga wannan shaidar manyan sahabbai da manyan tabi'ai da manyan bayan Allah duka ji shaidar da suka yi akan Muawiya bin Abi Sufyan bayan hadisan da muka karanta na Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin shi ma ka koma cikin Sahihul Bukhari كتاب فضائل الصحابة باب مناقب الحسن والحسين حديث ندبو أكو دري بقوية ستين دبيار. قال الحافظ ابن كثير الحافظ ابن كثير يتي ولم يأبي معاوية ملك الروم سرك الروم يا يقعين يا يكي معاوية سرك الروم يا يقعين وجنيا كر سيدنا معاوية بعد أن كان قد أخشى باين يا كسنشي قد أخشاه وأظله باين سيدنا معاوية يا ولا كان تدش يا كس كان تدش وقهر جنده يا فكر فرن دينر سرك الروم ودحاهم باين يا بجير دينر سرك الروم فلما رأى ملك الروم انشغال معاوية بحرب علي لوكاشن da sarkin Rome ya ga Muawiya ya shagaltu da yin yaki tare da Sayyidina Ali sai yake gani yanzu hankalin Muawiya ya zai rabu gida biyu kenan yanzu dama ta samu da ya kamata ya sake dawowa ya yaki Sayyidina Muawiya kasar Sham tunda yanzu Sayyidina Muawiya ya juya akalansa wajen yakar ko yaki da Sayyidina Ali tadana ila ba'dil bilad sai ya kankantar da kansa ya dawo wato ila ba'dil bilad zuwa wasu garuruwa fi junudin ya hade yayi maja a cikin junudin azima wata rinduna mai girma ya hada wata rindunar mai girma wada mai afihi ya sake yin kwadayin ya sake yakar sayyidina muawiya fakataba muawiyatu ilai da sayyidina muawiya ya ji labari sai ya rubuto masa wasika yace wallahi na rantsa da Allah la illam tantahi idan baka daina wannan kudirin da yunkurin naka ba idan baka janye ba watarji ka janye ila biladika ka koma garinka ya la'inun ya kai wannan la'ananne la astalihanna wallahi tallahi za mu hadu ana dani wabun ammi da dan baffana sayyidina Ali kina ma'ana za mu hada kai mu sulhu tsakaninmu alaika akanka wala ukhrijannaka kuma wallahi zan fitar da kai min jami'i biladika daga dukkan ilahirin yankin kasarka wala udayyikanna alayka kuma wallahi zan takuraka al-ard a cikin kasar taka ka shiga cikin takura da kunci bi ma rahuba didda fadin kasar taka fa inda zalika lokacin da sarkin Rome ya ji haka khafa malikin Rome to sai sarkin Rome ya tsorata wankaffa ya kame gabarin yin yakin wa ba'atha yaqlubul hudna sai ya aika wa sayyidina Muawiya yana neman sulhu ka koma cikin al-bidaya wan nihaya mujalladina 8 shafi na 119 wafatu Muawiya radiyallahu an sai kuma rasuwar sayyidina Muawiya radiyallahu an tawalla Muawiyatu 'ala al-mu'minina wa sara khalifatan wato Muawiya bin Abi Sufyan ya jibunci al'amuran mu'minai wa sara khalifatan ya zama khalifa muddata 20 sana tsawon shekara 20 takriban ko kusan haka hatta sanati 60 min al-hijra tunda ya hau khalifanci ba shi ya bar khalifanci ba har sai zuwa wato har zuwa shekara ta 60 daga hijrar Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana zamanuhu radiyallahu anhu zamana futuhatin wastiqrar zamanin sayyidina Muawiya kaje ka karanta tarihi zamani ne da aka yi bude budan kasashe kasashen da duk ba sa karkashin daular musulunci an dinga fadadawa musulunci ya dinga mamaya yana shiga kasashe a bude wannan kasar a danna gaba a bude ta gabanta a bude nan to zamanin sayyidina Muawiya tunda an dinke baraka ta cikin gida zamani ne da aka yi futuhat bude bude wastiqrarin kuma lokaci ne na zaman lafiya radiyallahu anil Muawiya al-mabhathu thani sai kuma mabahathi na biyu ahammul ahadathi fi khilafati Muawiya radiyallahu an muhimman abubuwan da suka faru a lokacin khalifancin sayyidina Muawiya radiyallahu an kanat khilafatu Muawiya khairan lil muslimin khalifancin amirul mu'minina Muawiya khalifanci ne da ya zame wa muslimi alkhair zamansa khalifa, zamansa amirul mu'minina, ya zame wa muslimi alkhairi. Idhin tahad muddatul fawda wal qital, domin da zamansa khalifa ne lokacin zama, wato zama irin na rashin doka da oda da kuma yaƙe-yaƙe a zamanin sa ya kare. Lokacin sa aka gama wannan zaman irin rayuwa ta al-fawda, wannan ya farma wannan, wannan ya farma wannan, to lokacin sayyidina Muawiya Allah ta'ala ya kawo ƙarshen al-fawda, zama wanda yake ba doka da oda, wal qital da kuma yaki. Domin tun bayan kashi sayyidina Uthman al-amura suka rikirkice nan, ana shiru can kuma dai zaka ji akwai motsi, wannan ya yunkuro wayancan su balle haka. To amma lokacin sayyidina Muawiya Allah da hikimarsa sai Allah ta'ala ya dunkule ya hade kan al'ummar musulmi, aka zauna lafiya. Wan qada qamul a'da, sannan kwadayi da makiya musulunci suke yi, suke da shi. To da zaman sayyidina Muawiya khalifa, to da lokacin da zaman sa khalifa, wannan tsammanin da kwadayin da makiya musulunci suke da shi ya yanke. Bi isti'adati ma akhadha minhumul muslimuna, daga lokacin su suka yanke tsammanin dawowar abinda musulmi suka kwace musu, garuruwan su da kasashen su duka suka zama karkashin daular musulunci. To daga zaman sayyidina Muawiya khalifa suka yanke kaunar dawowar wayannan damammakin zuwa hannayen su. Wadhalika, abinda kuma da ya kawo wannan nasarar, annal muslimina jitama'at kalimatuhum, musulmi wato kalmar su ta dunkule ta zama guda daya. Daga cikin ai abin da ke kawo rauni ya rabu kai, shi yasa ba inda musulunci ya goyi bayan kai ya rabu. Duk inda ka ji musulunci, ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, duk suna kiran mutane ne zuwa ga su dunkule. Ko yanzu ai an samu rauni da ainihin wato abin da musulmin duniya suka samu kansu a ciki saboda rarrabuwa. Wannan rarrabuwar da shi ne kafirin duniya suke amfani suna cimma bukatunsu da muradunsu. Domin da Allah ta'ala ya sa kan al'umman musulmin duniya a haɗe yake, ai da yanda kaji ana tsoron manyan ƙasashen nan, sai dai su dinga jin tsoron al'umman musulmi. Da haka rabuwar kai rauni yake kawo. Ala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum, in dai kuna son kwarjininku ya tafi, to kanku ko a gidanku, in kan gidanku ba haɗe yake, gidanku ya tashi daga aiki. Duk magidanci ba abinda yake so ka ga yana rayuwa ta izza irin ya zama kan gidansa a haɗe yake. In aka ce akwai function a gidan, to shi kansa kwakwalwarsa akwai function, an haɗa masa toci a cikin kansa. Ina fata an gane dunkulewar kan gida, to wannan shi ne ke nuna cewa za a daɗe wannan gidan ba a cin masa ba. Amma da zarar an ce wannan kansa daban, wannan ra'ayinsa daban, wannan ba sa shiri da wancan, yancan ɗakin suna ba ga miciji da yancan ɗakin, to ya al'amari ya lalace. To haka al'umman musulmi, ka duba abinda da ya kawo wa'innan nasarorin duk da zamu karanta na sayyidina Muawiya, an same su ne saboda haɗewar kalmar musulmi. Yanzu an daina ji cewa akwai bangaren Muawiya, akwai bangaren sayyidina Ali, da bangaren sayyidina Ali, da bangaren sayyidina Muawiya, yanzu duk sun dunkule sun zama suna karbar umarni ne daga source guda daya. Da haka sai ya zamanto ijtama'at kalimatuhum, kalmar wato al'umman musulmi ta haɗe, ala rajulin wahidin, a ƙarƙashin jagorancin mutum daya. Fawajjahu quwwatahum lil kharij, wannan yasa sai suka karkatar da akalan ƙarfinsu waje, tunda cikin gidan lafiya ne. An fahimta, ai in gida kalau yake, to kuma yanzu makamanka sai ka mai da su waje dan kar a kawo wa gidan haili. Amma in aka ce gidan ya kama da wuta, yanzu ai kai ba ta waje kake ba, kokari kake yi gidan ya zama me wutar da ta kama din ta lafa ko an kashe ta, to sai kai ta wannan kokawar ka, ba wannan hakuri ja shi ma wancan shi ma ya zaburo, haka sai ka ga mutum kansa ya rarra. Amma in gida kansa ya dunkule, to sai ga kawai kokarin da kake kullun ka fita kuma kai fafuta kar abin da zaka samu ka kawo. Amma in ya zamanto ka je neman abinci, ka dawo ka tara ana ta damba a gidanka, akwai kwanciyar hankali, akwai dumanina, ba sakina ko wannan yasa. Tunda yanzu kan al'umman musulmi ya dunkule guri guda, wannan yasa sai suka fuskantar da ƙarfinsu lil kharij, waje. Haythu rufi'a darayatul jihad, anan ne aka dinga daga tutocin jihadi, a daga wannan tutar jihadi a danka wa wani komanda a ce ku kuma ku yi nan, shi kuma wani a danka masa a ce ku kuma waro sojoji a ce ku kuma ku nausa ku yi nan. Haka aka dinga wannan ainihin wato danka wato daga tutocin jihadi. Wa adatul futuhat,
kuma bude-buden kasashe wanda sakamakon rigingimu na cikin gida duk sun tsaya sun dakata to lokacin da aka samu wannan dunkulewar sai kuma aka ci gaba da wannan futuhat din domin kwa je ku ci gaba da neman na waje su shigo bayan kuma gidan a baraka ta shigo ciki kaga akwai matsala to shi yasa sai aka tunda cikin gidan aka dinke shi to sai kuma aka ci gaba da futuhat ainihin wato a waje wasara muawiyatu bin nasi sayratan ko siratan hasanatan ko sayratan hasana wasara muawiyatu bin nasi sai muawiya ya dinga tafiya da mutane sayratan hasanatan wato tafiya wadda take mai kyau aka dinga tafiya mai kyau a karkashin jagorancin muawiya radiyallahu an faqarraba ma kana ba'ida sayyidina muawiya ya dinga kokarin kusanto da abinda da yayi nisa abinda yake nesa kana ganin ina yayi ma nisa sayyidina muawiya a lokacin sa sai ya jawo shi kusa shine faqarraba ma kana ba'ida walam yabqa fi ayyamihi mu'aridu babu sauran mecece ku ce azo a lokacin sayyidina muawiya babu sauran me bujirewa ko me ja'in ja a lokacin sayyidina muawiya kowa ya mika wuya kowa ya bi ko yawa bal kullun dakhala fi da'ati bal ma kowa da kowa ya shiga cikin da'a wato da biyayya ga sayyidina muawiya illa ma kana min shirdi matin qalilatin min al-khawarij in ka cire wasu yan tsiraru yan kadan cikin khawarijawa su kuma in ya zamanto abin bai ta kara kare ba ma a jin duriyar su an fahimta shirdi ma shine tsiraru in ka cire wato shirzi matin wasu yan tsiraru kuma yan tsirarun ma kalilatin basu ta hakara suka karya ba min al-khawarij da khawarijawa washtuhira fi ahdi muawiyata ya shahara a zamanin sayyidina muawiya ma yusamma bis-sawa'if wash-shawati wato wani irin yaƙe-yaƙe ne ake kiran su as-sawa'if wash-shawati wa hiya gazo shita wa gazo sayf a lokacin sai aka shahara da irin wannan akwai yaƙin sanyi da kuma yaƙin lokacin zafi ya shahara lokacin sayyidina muawiya waɗannan yaƙoƙin yaƙi lokacin da ake sanyi irin wannan lokacin shine ainihin ash-shawati as-sawa'if kuma lokacin zafi lokacin bazara na ba ta gane to sai mu tashi ahammul a'mali muhimman ayyukan gwamnatin sayyidina muawiya a zamanin sa insha Allah sai mu tashi nan abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika